باب النعت النعت إما رافع لمضمر يعود للمنعوت أو لمظهر فأول القسمين منه أتبع منعوته من عشرة لأربع في واحد من أوجه الإعراب من رفع نوخبد أو انتصاب كذا من الإفراد والتذكير وضد والتعريف والتنكير كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل وجاء معه نسوة حوامل وثاني القسمين منه أفردي وإن جرى المنعوت غير مفرد واجعله في التأنيث والتذكير مطابقا لمظهر المذكور مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجاهما العبدان ومثله أتى غلام سائلة زوجته عن دينها محتجلة زوجته عن دينها محتجلة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السمين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يوم جمعة شاشدة غوطن سفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دوبو دايا دالي هدو داربعين دا أكو وان دي 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 دا أشرين دا هدو ga watan tara shekara ta 2021 zamu ci gaba da darasin littafin ad-durratul bahiyya na fi nazmi matn al-ajrumiyya na sharafuddin yahya al-amriti ash-shafi'i rahimahullah ta'ala kuma wannan darasi shine darasi na 20 daidai yau zamu tashi sabon babi shine babun na'ati wato babi mai magana akan abin da ake kira anna'atu idan an ce anna'atu a lugha ana nufin wasfu shay'i bima huwa fihi siffanta abu da abin da yake cikin sa to wannan shi ake kira da na'ati duk sanda ka siffanta abu da abin da yana cikin wannan abin da ka siffanta to wannan abu ana kiran sa na'atu to amma a istilahi na malamai duk da zamu ga cewa nan malam bai kawo ta'arifi ba to sai malam kawai ya shigalto da kawo muna karkasuwar sa amma abinda suka nufi da na'ati shine at-tabi'u allazi yutammimu matbu'ahu bi bayani sifatin min sifatihi aw sifatin ma yata'allaqu fihi wato suna ne wanda zai biyo bayan wani suna da ya gabace shi kuma zai cika wannan sunan da ya gabace shi da wata sifa ko kuma ambaton wasu sifofi to wannan shine anna'atu a wurin malamai na nahawu to shine malai yace anna'atu imma rafi'un li mudmari ya'udu lil man'uti aw li mudhari na'ati kala biyu ne akwai anna'atu al-haqiqi akwai anna'atu sababi akwai na'ati na haqiqa sannan akwai na'ati wanda yake na sababi ba haqiqi ba to duka malam yayi bayanin su kuma zai kawo mana misalin ko wani mala a kashe waya mana to shine malam yace anna'atu shi na'ati imma rafi'un ko dai ya zamo yana yin raf'a limudmarin ga dhamiri wanda yake mustatiri duk sanda aka samu na'ati yana yin raf'a ne ga dhamiri mustatiri to wannan shi ake kira da anna'atul haqiqi saboda mi na'atin kai tsaye ya siffanta muna wata sifa wadda shi damirin nan da yake rafa'a zuwa gare shi yana komawa ga wani suna wanda ya gabaci na'atin kamar yadda zai yi misali to shine yace ya'udu wannan damirin yana komawa lil man'uti ga al-man'ut don muna da al-man'ut ko muna da an-na'atu al-man'ut shine al-mawsuf sunan da ka siffanta da wata sifa ita kuma wannan sifa da ka siffanta wannan sunan ne ita ake kira da an-na'atu to ita wannan sifa tana yin raf'a ma'ana tana yin aiki ita ce amil ga damiri wanda yana komawa ga shi al-mawsuf din can da ya gabace shi to duk na'atin da ya cika waɗannan sharuɗa shi ake kira da an-na'atu al-haqiqi na'ati na haqiqa aw li muzharin wani lokaci kuma a na'ati yakan zo yayi rafa'a ga suna wanda yake na zahiri gashi da ido kana gani ka san da miri mustatiri ba a ganin sa sai dai in ya zama barizo to shi kuma shi ake kira da anna'atu as-sababi anna'atu as-sababi a to malamai sukan ce misali in kace jaa zaidun fadilun jaa zaidun al-fadilu misali zaidu shine al-man'ut kamar yadda misalin zai zo nan gaba al-fadilu shine an-na'at shine an-na'at to ga kaida in kace jaa zaidun zaidu yazo al-fadilu kaga ya zaka fassara wannan mai falala ai huwa al-fadilu wanda huwa din nan shi kuma yana komawa ga zaidu ai jaa zaidun huwa al-fadilu zaidu yazo wannan mai falala to wannan damirin da zaka kaddara ma zaidu wanda yana komawa zuwa ga zaidu amilinsa shine wannan na'atin al-fadil wanda yana komawa yana komawa zuwa gare shi to malamai sun ce akwai fa'ida wadda take sa a kawo na'at don duk sanda ka ga magana a larabci to akwai fa'ida take fa'idantarwa wani lokaci na'ati yakan zo don yayi takhsisin nakira misali in kace jaa rajulun fadilun wani mutun yazo mai falala to fadilun din nan yayi takhsisin wannan nakira na rajulun wanda da cewa dai kai jaa rajulun wani mutun yazo to kaga akwai ibhami kila yana da falala to wannan na'ati fa'idar sa shine takhsisu nakiratin wani lokaci kuma na'ati yakan zo don yayi bayani ma'ana tawdihu ma'rifatin suna nan an hakawo ma'rifa watakila ma'alimi ne amma sai na'ati yazo yayi mana bayanin halin sa kamar misali mu ce jaa khalidun attajiru khalidu yazo dan kasuwa kaga ba malami ba ba kafinta ba ba manomi ba to wannan ana kiran shi da na'ati ko kuma fa'idar sa shine tawdihu ma'rifatin domin attajir din nan ya jaa khalidun attajiru ya bayyana mana halin shi khalid cewa khalid din da ake nufi ba dan kasuwa ba kowa da ake nufi ba sannan wani lokaci akan kawo ainihin wato na'ati ana nufin yabo almadahu kenan kamar fadin Allah ta'ala da muke yawan karantawa bismillahir rahmanir rahim to lafazin Allahu shine alman'ut shi adda siffa arrahmani shi adda siffa arrahim to wannan na'atin lilmadahi an yi shi ne don yabo an kai shi sannan akan kawo na'ati domin ainuni akan kishiyarsa don ainuni akan kishiyarsa kama a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ash-shaytan shine al-man'ut, ar-rajim shine na'at. To me yasa akai menene fa'ida da zamu samu a gargashin wannan na'ati? Shine az-zammu, zargi, zargin sa ake yi. Wani lokaci shine na biyar, na'ati yakan zo ya bayyana mana ma'anar at-tarahhum, tausayi, jinkai, tausayawa. Kamar misali, kace ra'aitu abdaka al-miskina, na ga ba wannan naka talaka bai da komi. To abdaka din nan shine al-man'ut, al-miskina da ka ambata shine na'ati. To wai dalilin da yasa ka kawo wannan siffar tashi? Saboda tausayi gare shi, saboda tausayi gare shi. Wani lokaci akan kawo na'ati don ayi taukidi, tilka asharatun kamila, fa iza nufika fi suri nafhatun wahida, waja'a rajulun min aqsal madinati, ko ba shi nake so in kawo ba, ba shi ba. To ayat ta gudu, amma da tilka asharatun kamila, to kamila din nan litta akidi, don a karfafa su goma din, shi yasa aka ambata. Amma da an ce ashara, kowa na gane abin da ake nufi goma, a wasu aka ce cikakku, kammalallu, don ayi taukidi. Fa iza nufika fi suri nafhatun, cewa nafhatun lafazin shi karan kansa yana ishara kan cewa ɗaya ne, bushi ɗaya ne, amma sai aka ce wahida. To wannan na'atin shi ma litaukidi. To idan mun koma can cikin ƙadarun na dadi, yayi wannan bayani, yace wa fa'idatuhu, abinda a fa'idar shi na'ati shine yace takhsisu nakratin aw tawdihu ma'rifatin aw madhun aw zammun aw tarahhumun aw tawkidun. To ibn Hisham rahimahullahu ta'ala duka yayi wayannan bayanai. To duk sanda kaga na kira fa'idar ta ba za ta wuce ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda shida ba, ko dai anna'atul haqiqi ko anna'atu as-sababi. To ya danganta, in ka kawo ga aya ko hadisi sai ka tsaya ka kalla, da haka ce ɗaya kaza na'ati ne. To me yasa an kai na'atin? Sai ka yi bayani. Amma in ka ce ɗaya na'ati ne, wannan ya nuna baka san aikin ka ba. To yanzu zai mana bayanin kowanne daga cikinsu. Fa awwalul qismaini minhu, na farkon kashi biyu, minhu daga shi na'atin, shine na'atin da ya muna bayani kan cewa rafi'un ne li mudmarin, yana yin raf'a ga dhamiri mustatiri, ga dhamiri wanda yake mustatiri. To sai ya ce atbi'i man'utahu, ka bi man'utinsa. Ya ce li arba'in da siffofi guda hudu, ko abubuwa guda hudu, min asharatin daga cikin goma. Akwai abubuwa guda goma da suke wa'annan abubuwa guda goma, shi al-man'ut zai iya siffantuwa da wasu daga cikinsu. To wa'annan abubuwa guda goma shi ma na'ati, wancan na farko anna'atul haqiqi, to yana biyar shi man'uti a cikin hudu, ya rabu da shi a cikin shida. Na farko shine akwai aujuhul i'rabi, akwai akwai ar-raf'u, akwai an-nasbu, akwai al-jarru. Aga mun samu uku kenan. Saboda haka duk sanda an ga samu na'ati, wajibi ne ya bi man'uti cikin wayannan aujuhu guda uku. Kenan idan man'uti ya zama marfu'un, wajibi ne na ati ya zamo shi ma marfu. In man uti ya zamo mansubun, wajibi ne shi ma na ati ya zamo mansub. Haka in ya zamo majruri, wajibi ne na ati ya zamo majruri. Wannan dole ne. Sannan yakan yi tarayya da shi wajen ko al-ifradu ko al-tasniya ko al-jam'u. Aga an samu shi da kenan. Idan na'ati ya zamo jam'i, to man'utinsa in dai haƙiƙi ne, na'atinsa in dai haƙiƙi ne, wajibi ne shi ma ya zamo jam'i. Haka in ya zamo mufradi, to wajibi ne na'atinsa ya zamo mufradi. Haka in ya zamo musanna, amma wannan yana da alaƙa ne da anna'atul haƙiƙi kamar yadda zamu gani. Sannan yana biyarsa a cikin kuma hawa yau ainihin at-tazkiru wa ta'anif. Idan man'uti ya zamo muzakkar, to shi ma na'ati ya zamo muzakkar. Idan man'uti ya zamo mu'annas, to shi ma na'ati dole ne ya zamo mu'annas. Kaga can ga shidda mun samu, ga biyu sun zamo takwas. To sai guda biyu shine at-ta'rif wa tankiru. In na'ati ya zamo nakira, in man'uti ya zamo nakira, na'ati ya zamo nakira. In man'uti ya zamo ma'rifa, na'ati ya zamo ma'rifa. To duka waɗanga abubuwa guda goma shine malam yake nufi da min asharatin. To amma shi anna'atul haqiqi yana biyar menene? Yana biyar man'uti ga hudu kawai. Kenan cikin uku na harko, aujuhul i'rabi guda kawai yake dauka. Ko dai ar-raf'u ko an-nasbu ko al-jarru. Saboda bai yiwa a samu suna ya tara su gaba ɗaya. Gashi marfu'un kuma mansubun ko majrurun. Haka nan kuma cikin al-jam'u al-ifradu wal-jam'u wat-tasniya shi ma guda yake dauka. Baiwa suna ya zamo jam'i, kuma ya zamo mufradi, kuma ya zamo musanna. To kaga duka cikin uku din nan guda zai dauka. Haka bangaren tasniya da bangaren tazkiri da ta'anisi ya dau guda uku kenan. Sannan bangaren ta'rifi da tankiri ya dau guda. In ka tara sun zamo nawa? To duk cikin misalan da zamu kawo zamu ga wannan. Wajibi ne ka haddace waɗanga abubuwa. In baka haddace su ba, to ba za ka gane haƙiƙanin na'ati ba. Shi yasa mun kai bayanin su duk da malam bai kawo su ba. To shine yace fi wahidin min aujihil i'rabi. Yakan bi shi a cikin ɗaya daga cikin fuskokin i'rabi. Min raf'in, daga raf'a, aw khafdin, ko jarra, aw intisabi, ko kuma nasaba. Tunda suna babu jazama ga suna. Kazamin al-ifradi, haka kuma yana binsa bangaren ifradi, mufradi kenan. Da kishiyarsa shine al-jam ko at-tasniya. Wat-tazkiri, haka kuma da wajen zaman suna muzakkar, shine yace wa diddi da kishiyoyin biyun nan gaba ɗaya. Kishi ifradi shine jam'i da musanna, kishi tazkiri shine ta'anisi. Wata arifi ko tahowarsa mu'arraf ko alami ko kuma an same alif da lam. Watan kiri ko tahowarsa nakira, kamar yadda muka yi sharhi a baya. To ina misali alagafar ta malam, sai yace ka kaulina kamar cewan mu Ja al-gulamu al-fadilu. Yaro nan mai falala ya zo. To za mu ga cewa mai tabbatun ja'a sai mun dawo da irabi. Al-gulamu shine al-man'ut, shine al-mausuf. Za mu ga cewa bangaren irabi mai ya dauka, kaga ar-rafu, ya dauki rafa'a. To in ka koma ga na'ati al-fadilu, za mu ga shi ma menene? Yana da rafa'a. To sannan kuma idan muka dawo wajen al-ifrad wal jam' wat tasniya zamu ga cewa al-gulamu menene mufradi ne to al-fadilu shima sannan in mun koma bangaren at-tazkiru wat ta'nis zamu ga cewa al-gulamu muzakkar to shi yasa al-fadilu ba ce al-fadilatu ba haka in mun koma bangaren at-ta'rif wat tankir zamu ga cewa al-gulam معرف النبي الالف والله تو كاغا دوكا كوددين سون تبتا تو شيني ابين دا يكي ماغانا انان تو زاكا تشي جاء فعل نماد مبني على الفتحه الظاهره على اخره لانه مفرد وهو صحيح الاخر وهو المنعوت ايضا سيكا تشي الفاضل نعت الغلام كو من الإعرابين سا الفاضل سيكتي نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ونعت المنعوت منعوت أبدا إيه سأقول هكا تندى الغلام يزم مرفوع تواجبين الفاضل zama marufi kenan bai halatta kace ja al-gulamul fadila ja al-gulamul fadili hadha la yajuzu bai halatta kuma kace ja al-gulamul fadilatu hadha la yajuzu bai halatta kace ja al-gulamu al-fadiluna shi ma hadha la yajuzu eh ko al-fadilani a sai dai kace al-fadilu saboda shi yake mudabaka da wannan to wannan shi ake kira da annatul haqiqi saboda kai tsaye yanzu siffa falala tana tabbatuwa ne ga shi al-gulam tana tabbatuwa ne ga shi wannan al-gulam to sai mu je misali na biyu waja'a ma'ahu saboda darurar wazani in kace ma'ahu baitin zai kalle waja'a ma'ahu niswatun hawamilu yazo tare da shi me yazo tare da shi niswatun wasu mata hawamilu masu ciki ko wace daga cikin su tana dauke da ciki to zamu ga mai tabbatun ja'a da ma'ahu sai mun dawo li irabi niswatun zamu ga cewa a bangaren li irabi me ya dauko arrafu to shi yasa can gana'atin sa aka ce hawamilu hawamilu ba ce hawamila ko hawamile ba sannan idan mun koma bangaren al-ifrad wal jam'u wat tasniya zamu ga cewa niswatun menene jam'i ne to shi yasa da aka zo wajen al-na'at sai aka ce hawamil ba ce hamilu ba hawamil jam'u hamilin sannan in mun dawo bangaren at-tazkiru wat ta'nis zamu ga niswatun menene مؤنث تو شي يسا da aka zo sai aka kawo hawamilu don namiji baya ciki shi yasa bai ma buƙatar ta'un cewa dai zakai imra'atun hamilun ba za ka ce imra'atun hamilatun ba wannan ya nuna baka san larabci ba eh namiji bai ciki to shi yasa dama ta'un ana sa ta don a bambance tsakanin mace da namiji in yanzu sifar an yi tarayya to amma nan babu tarayya eh ko ba haka bane duk yadda mutun ya hasala bai cewa zai yi ciki ya haifi dan sa to in mun koma bangaren at-ta'rif wat tankiru zamu ga niswatun menene nakaratun ne to shi yasa shi ma na'ati aka ce hawamilu ba ce al hawamilu ba ba sabe alif da lamun ba eh to sai kace jaa wawu bihasbi ma qablaha jaa fi'lun madin mabniyun ala al-fathi ala al-fathati adh-dhahirati ala akhirih la mahalla lahu min al-i'rabi ma'ahu ko ma sai kace zarfu makanin mansubun wa sukkina li darurati al-wazni wa huwa mudafun hu ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نسوة يكتي فاعل مرفوع كفعل جاء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير. سبحان الله، لأنه جمع التكسير لأنه جمع التكسير وهو منعوت. حوامل سكتي نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه إيش؟ جمع التكسير، أنه جمع التكسير. ونعت المرفوع مرفوع تونا شيء كرا دا النعت الحقيقي. ما لياك أمك مثالي قدابيو kana iya komawa cikin Qur'ani kai ta fishe su da zumun ba da misali da wasu ayoyi. Tilka asharatun kamila fa iza nufiha fi suri nafhatun wahida. To sai mu shiga kaso na biyu. Na'am. To sai mal yace wa thanil qismain minhu, nabiyun wato kaso biyu minhu daga cikin na'ati. Afridi, afridi ko to shi kan na'atin nan kamar sai mufradi, bi ma'ana afrid kamar sai mufradi kaka kawo shi jami, kamar yadda anka ambata a baya. Saboda haka shi anna'atul haqiqi shike da wayancin abubuwa da mun ka ambata. Amma anna'atu as-sababi wanda malam yace shi yana yin raf'a ne ga suna na zahiri ko damiri barizun duk da bai ambace shi ba. To sai ce na'atin nan wajibi ne duk inda yazo a kawo shi mufradi, ba a kawo shi jami. Kenan kaga nan bai tare da man'uti a wajen al-ifradu, a wajen al-jam'u wal ifrad da kuma at-tasniya. To sai ce wa in jaral man'utu gaira mufradin, ko da ko shi man'utin ya gudana a wani mufradi, ko da kaga man'uti jami, ko da kaga man'uti tasniya, to ba ruwanka da wannan. Shi dai na ati ka bar shi mufradin sa. Wannan ga anna'atul haqiqi ke. To sai ce amma inda za su yi tarayya shine zai gaya maka waja'alhu, ka sanya na'ati mutabiqan, ya zan yana muwafaqa, yana dacewa fi ta'nisi, wajen ta'nisi wa tazkiri da kuma tazkiri lil muzharil madhkuri, ga sunan da yake wa raf'a na zahiri wanda za a ambata baya gare shi, domin shi sunan sa na zahiri, sunan da yake wa raf'a yake wa aiki, to yakan zo ne bayan na'ati. Shi kuma na'ati man'uti yana gabatar sa. To kenan in ka zo wajen at-tazkir wa at-ta'nis zaka kallimi al-ismu adh-dhahir, sunan da zai zo baya gare shi. Ina misali, misalin sa qad jaa'a hurratani muntaliqun zawjahuma al-abidani. Kad haqiqa hurratani, ya'ya mata guda biyu sun zo. Muntaliqun zawjahuma, wanda mazajen su su biyun nan muntaliqun sun fita. Al-abidani ko mazajen nan su ma bayi ne, su ko bayi ne, matan su su a ya'ya. To mahallin shahid jaa muqale shi hamdawul irabi, hurratani shine al-man'ut. Idan mun koma a bangaren li'irabi zamu ga cewa marfu'un ne, saboda musanna ne, marfu'un ne bil alif. Mufradin sa shine hurratu. Hurratun kaga menene? Muannas ne, ko ba haka ba? To sai a kiyaye wannan. To idan aka ce hurrata ne hawayo da yana nan muannas din sa. To na'atinsa shine muntaliqun. Shi ko muntaliqun aga shi ma marfu'i ne a bangaren fuskokin larabi ko amma a bangaren al-ifradu wal jam'u wat tasniya kaga menene mufradi ne saboda a ce ba a ce mun talika ne ba ko an bada yawa inda an ce mun talika ne ko mun talikuna to sai a ce an kawo musanna ko an kawo jami amma sai aka ce mun talikun to kakkamanta da farkon baiti wasanil qismaini minhu afridi to shi sai kawo maka shi nan to can ya ce waj'alhu fi ta'nisi wat tazkiri mutabiqan lil muzharil mazkuri to al muzharil mazkuri din nan shine zawjahuma mazajan su guda biyu ko mazajan su guda biyu yawa to kaga zamu ga shi ma musanna ne an shafe nunun sabo kamar da zamu cikin lirabi saboda idafa an ka shafe nunun ko yawa to zamu ga zawjani mufradin sa az-zawju kaga menene muzakkar ya sheikh to in ka auna shi da muntaliqun sun yi munasaba ko ba sai ba to shine ma'anar waj'alhu fi ta'nisi wat tazkiri mutabiqan kaga yanzu anna'at yayi mutabaqa ga suna na zahiri wanda yazo baya gare shi al-abdani wannan sifa ce ga shi zawjahuma wannan shi ake kira da anna'atu sababi saboda mi haqiqanin muntaliqun baya komawa ga al-man'ut muntaliqun haqiqatan ba yana komawa ne ga hurrata ne ba yana komawa ne ga mi zawjahuma shi kuma zawjahuma ba ainihin man'uti bane to shi yasa aka kira shi da anna'atu sababi amma kuma yana da alaka da hurrata ne shi zawjahuma to wannan alakar tasu shi yasa aka kira shi da anna'atu sababi to ja'at zaka ce harfu ta haqiqin mabniyun ala sukuni ja'a fi'lun madin mabniyun ala al-fathati adh-dhahirati ala akhirih la mahalla lahu min al-i'rabi hurratani sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'ani ad-dhammi لانه مثنى والمثنى يرفع بالواو بالالف نيابه عن الضم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهو منؤوت منطلق سيكتي نعت سببي نعت سببي وهو مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لانه مفرد وهو sahihul akhiri wa huwa sahihul akhiri zawjahuma sai ka ce zawja fa'ilun marfu'un bi muntaliqun shine fa'ilin sa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu niyabatan 'ani ad-dhammi li'annahu musanna wa huzifa an-nunu lil idafa wa huzifa an-nunu للإضافة وهو مضاف هما ضمير التثنية بارز مبني على السكون في محل رفع في محل جر مضاف إليه أنغاني داما دسن لذا أي إضافة واجبين أشاف نون إذن ذاك أي إضافة أكو أبوبوا داما لمن نهو سككاو gashi al-mudaf duk sanda zaka yi idafar suna to sai ka duba in akwai nunul jam'i a ƙarshen sa kamar muslimuna wannan na din ko akwai nunun ta tasniya kamar muslimani wannan ni to shafe ta ake yi ba za a hada su ba ko kuma suna na da tanwini idan yana da tanwini sai zan zaka raba shi zuwa ga wani suna to wajibi ne ka shafe wannan tanwini domin da nunul jami'i da nunul tasniya da at-tanwin ba su haduwa da idafa, ba su haduwa da idafa. Na uku, in suna na da alif da lamun, to wajibi ne ka share wannan alif da lamun, wajibi ne, sannan kai idafarsa. Wannan hukunci ya shafi al-mudafu kawai. Shi kuma al-mudafu ilaihi abinda a haƙƙinsa kawai jarra, abinda a wajibi a yi masa jarra. Me yasa za a yi masa jarra? Saboda idafa. To shi ne can Ibn al-Ward yake faɗa a littafinsa At-Tuhfatul Wardiyya, wa yuhzafu at-tanwinu wan-nunani mimma yudafu wa yujarru as-sani. A gani, ana shafe tanwini ga al-mudaf, sannan ana shafe nunin in yana da nunu tasniya ko nunu jam, wa yudafu mimma yujarru wa yudafu as-sani mimma yudafu wa yujarru as-sani. Shi kuma na biyun al-mudafu ilayhi, sai ai mai jarra, sai ai masa jarra. Saboda haka al-kitabu, in kana son ka jingina shi ga wani ka ce littafin wane ne, to wannan al-din sai ka share ta. Ko kitabun, kana son ka yi idafarsa, to wannan tanwinin sai ka shafe shi, sai ka ce kitabu zaidin, ba za ka ce al-kitabu zaidin ba, ba za ka ce kitabun zaidin ba. To shi yasa da yawa za ka ji har malamai wajen ta'awizi suna samun matsala, wajen ta'awizi. Ban manta wata rana malam ya nemi na tafsiri na Diya'ut Ta'wil suratul Nazi'at, so ya kawo, an kawo ga ayar can inda Allah ke cewa menene, yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikiraha ila rabbika muntaha, sai ce mi inna ma anta munziru man yakhshaha. To lafazin munziru yana da qira'a biyu, akwai qira'a bit tanwin, inna ma anta munzirun, munzirun man yakhshaha. To sai Shehu Abdullahi ya ce wa qara'a abu amrin bit tanwin, abu amrin daga cikin qurra'u guda bakwai shi ya karanta da tanwini, inna ma anta munzirun man yakhsha. Su kuma sauran qurra'u guda shida sun karanta bil idafa, inna ma anta munziru, munziru man yakhsha. To in ka shafe tanwini kai idafa, in ka tabbatar da tanwini kuma babu idafa. To sai aka samu wani dan rawar kai, yan kaudi wayanda ba su ne na ilimi ba, kuma kazalanda ta yi musu yawa. Wasu ya rubuta takarda da Larabci yana cewa Shehu Abdullahi ya samu wahami, wai ya karanta ad-durra, mai durra ya ce wannan qira'a ce ta Abu Ja'far, ba qira'a ce ta Abu Amrin ba. Saboda haka yana son ya nuna a Shehu Abdullahi ya yi kuskure. To sai ya samu matsala, ashe hadda bismillah bai iya ba. Sai ya rubuta assalamu alaikum, a'uzu billahi minash sharri shaitanir rajim. Sai malai ya ce to kaga hadda ta'awizi baka iya ba. Sahih da'afaka qabla an tusahhiha da'af ghayrika, dawi jahalaka qabla an tudawiya jahala ghayrika. Kai ga ka jahili kuma ka zo kana son ka magance jahilcin wani, ga ka da'ifi, da'ifun mudha'afun, kuma kana son kuma ka magance raunin wani. Ai in ka ce a'uzu billahi mina sharri, kasa alif da lamun, kuma mudhafun ne. kuma kace mina sharri shaytani sai dai kace a'udhu billahi min sharri shaytani sai ka shafe alif da lamun to amma da ta'rifi da idafa kuma su hadu to yadda ake cewa saboda haka ta'wizi ma malam baka iya ba kuma wai yana son ya ci gyaran malam abdullahi yama iya rubuta a'udhu billahi min sharri shaytani haka ake fada har yanzu zaka ji masu wa'azi haka suke fada min sharri shaytani muna jin su saman membari wasu saman ko akwai wasu cikin ku to sai sai malai ya ce mai to abinda malam abdullahi ya fada dama an ce karamin sani ukumi ne jahilcin ka da raunin ka wanda alƙalamin ka ya bayyana kai jahili ne shi yasa ka zaci cewa malam shehu abdullahi ya kuskure yace to ka koma tafsira al-baharul muhit na abu hayyan al-andalus andalusi ya kawo qurra'u kusan guda 10 wa'inda sun ka karanta da tanwini innama anta munzirun man yakhshaha kuma ya ambace abu amrin ciki haka ka koma cikin tafsirin al-kashaf na zamakhshari shi ma ya kawo cewa abu amrin ya karanta da innama anta munzirun saboda haka abu amrin yana da marwayta da yawa summa abu amrin fa yahya anhu wa naqala duri wa susun minhu can cikin tayyibatun nashar saboda haka abu amrin riwaya biyu gare yana da riwaya ta jumhur innama anta munziru man yakhshaha sannan kuma yana da riwaya ta tanwini innama anta munzirun man yakhshaha to shi ya samu littafi kwaya daya ya karanta tunda yaji an ce shi mai durra ad-durra fil qira'ati thalas an ce abu ja'far ya karanta bai ga ambace abu amr ba sai ya doka wai babu shi malai ta hada to so tari irin wannan na faruwa shi yasa babin ladabi duk sanda an ga cewa wannan masani ne yayi magana don ta saba ma hankalinka ko ka ji abin sabo kakka yi gaugawa ka yi inkari ka tsaya kai bincike malai ta fada ka san ba su son a tabi Sheikh Abdullahi ko Sheikh Usman yayi zafi sosai to irin wannan yana faruwa kware da gaske to shi yasa ba a son dalibi ya saba mahalshe ne da kuskure ba a so wata rana Ayyubu Sikhtiyani ya karanta wata magana sai ya kuskure ga harafi guda sai ya ce astaghfirullah ce akarmakalla harafi guda ce kwarai kuwa saboda kuskure ne nayi laifi to shi yasa al-asmu'i kamar yadda Jalaluddin Suyuti ya kawo a sharhin sa na farida bayan yayi farida ya dawo daga baya yayi mata sharhi al-matali'us sa'ida so ya kawo cewa al-asmu'i yace ina jin tsoron dalibin da bai san larabci ba bai san li'irabi ba yace zai ma karanta qur'ani ko zai yi tafsiri ko zai karanta hadisi yace duk duniya ba wanda nake ji ma tsoro kamar sa domin zai shiga cikin fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to sai yace famahama rawaita anhu wala hanta fihi kazabta ala rasulillah duk sanda kayyo riwayar hadisi kayyi lahanu kayi dolgi hausa sakkwato ko duk da kanawa na saurari kayi kuskure to kayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya li'anna ar-rasul la yalhad manzo Allah baya zalgi to kuma kai zalgi kace annabi ya ce eh to saboda haka sai an bi a hankali a tsaya ai karatu kuma a dabbaka karatu kuma duk abin da baka sani baka tsaya kai bincike to wannan shine Allah ya gafarta mana a to shine mallan yake cewa mun fassara baitin ko al-abdani na'atun shi magami zawjahuma na'atun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan ani dhammi li'annahu musanna wa an-nunu 'iwadun 'ani at-tanwini fi al-ismi al-mufrad wa mithluhu misalin sa ata gulamun sa'ila zawjatuhu an dini hal muhtajila misalin sa ata gulamun yaron nan yazo sa'ila sa'ilatun anyi wannan sukunin ne saboda rura waka sa'ila tun zawjatuhu wanda matarsa tana tambaya an dini ha akan addinin ta almuhtaji lahu abin bukatuwa zuwa gare shi to shine tazo ta samu malami ta nemi fatawa akaramaka Allahu me hukuncin kaza me hukuncin kaza to zamu ga cewa a ainihin gulam mai tabbatun ata sai mun dawo gulamun shine al-man'ut a bangaren al-irabi ya doki ar-rafu a bangaren al-ifrad wal jam'u wat tasniya ya doki mi al-ifrad sannan a bangaren at-tazkir wat ta'nis ya doki mi aha ya doki at-tazkir sannan a bangaren at-tankir wat ta'rif ya doki mi at-tankir saboda na kira ne sa'ila shine na'ati to in sa'ilatun zamu ga cewa shi ma ya dauki ar-rafu a bangaren al-irabi sannan a bangaren al-ifradu wal jam'u wat tasniya zamu ga shi ma ya dauki al-ifradu a bangaren at-tazkiru wat ta'nis ya dauki me at-ta'nis at-ta'nis eh sannan bangaren at-ta'rif wat tankir ya dauki mi at-tankir to kaga ya saba magulamun a wajen mi at-tazkir wat ta'nis sauran kuma yayi muwafaka da shi sauran yayi muwafaka da shi to me yasa yazo da at-ta'nis saboda sunan sa na zahiri da yazo baya gare wanda yayi aiki akan sa zawjatuhu zawjatu zamu ga menene muannas eh muannasin to shi yasa an kace sa'ila dama can baya ya fada cewa ka kula da mi waj'alhu fit ta'nis wa tazkiri mutabiqan lil muzhari al mazkuri ko to wannan shine to sai ka ce ata fi'lun madin aha mabniyun ala al-fathati al-muqaddara ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'anna al-alif yata'azzaru tahrikuha gulamun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih لانه مفرد وهو صحيح الاخر وهو نعت ايضا سبب ايه وهو نع منعوت وهو منعوت سائله سيكتي نعت سببي مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لانه مفرد وهو صحيح الاخر ونعت المرفوع مرفوع زوجته زوجته sai ka ce fa'ilun marfu'un bi sa'ila wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhir wa huwa mudafun wal ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala ad-dammi fi mahalli raf'in fi mahalli jarrin mudafun ilayhi an harfu jarrin mabniyun ala as-sukun dini اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف والها ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كو المحتاج له المحتاج لها شكو نعت نأت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ونأت المجرور مجرور تند ديني ديني كتشي ديني صحيح. كو اه له جار ومجرور جار ومجرور to shi wannan nau'i zamu ga cewa shi ma yazo a Qur'ani duka anwa'u din nan guda biyu na na'ati Qur'ani yazo da su can cikin suratul nisa idan Allah ke cewa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha to wannan na'atun ne sababi rabbana munada bi taqdiri harfin nida ayya rabbana akwai harfin nida muqaddar to munada mansubun li'annahu mudafun munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhiri wa huwa mudafun wa na dhamirun barizun muttasilun mabniyun على السكون في محل جر مضاف اليه اخرج فعل الدعاء ككجه فعل امر ايه دون باو بي با الله امني واكاين فعل الدعاء مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت نا ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به يا شيخ من حرف جر مبني على السكون هذه اسم الإشارة مبني على الكسر في محل جر القرية مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر الظالم شيني محل الشاهد القرية شيني المنعوت المنعوت الظالم نعت سببي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ونعت المجرور مجرور أبدا أهلها أهل فاعل مرفوع بالظالم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه تو يا ام بال الإعراب القرآن كنا آية ربع آية لأكي تأبن نشي to ba za ka zama dalibin nahawu ba sai ya zan duk aya cikin Qur'ani kana iya mata haka to sannan ka tabbata dalibi na nahawu ba malamin nahawu har yanzu kana da saura to kaga shi ma ya zo cikin Al-Qur'ani saboda haka zuwa wani sati kowa ya binciko misali 10 na na'ati haƙiƙi dan shi yana da yawa sannan a binciko na'ati sababi guda 5 banda wayanda an ka ambata eh ko ba haka ba eh don kakka je kuma ka rubuto ka kawo kaga sai yanzan hazihi bi za'atuna ruddat kaga ba ai komai ba kenan ko ba haka ba to saboda haka akwai wata ka'ida mai muhimmanci wanda malam bai kawo ta anan ba cewa shi na a ci wani lokaci akwai abin da suke kira da al-qat'u akwai al-itiba'u al-itiba'u shine mun kai anan shine na'ati yabi man'uti ta fuskar li'irabi to akwai sadda kuma na'ati za a yanke shi a yanke mai hukunci daga ta fuskar li'irabi daga man'uti eh misali can da ya bada misali ja'a zaidun al-fadilu to ya halatta in ka gara ma ka ce ja'a zaidun al-fadila ja'a zaidun al-fadili wannan ana kiran sa da al-qatu in kai haka to al-fadila al-fadili ta fuskar li'irabi bai da alaka da zaidu bai da alaka da zaidu shi yasa a basmala zaka yi cewa bismillahir rahmanir rahim haza huwa al-itba'u kuma kana iya al-qat'u bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wannan in dai ba qur'ani na zaka karanta ba to ya halatta wannan shi ake kira al-qat'u ka yanke shi daga mi al-man'ut da shi yasa can Ibn Malik a Alfiya yayi bayani kan wannan matsala yake cewa warfa awin sib in qata'ta mudmara mubtada'an aw nasiban lan yadhhara bi ma'ana kai rafa'a ga shi na'ati in qata'ta idan ka yanke hukunci tsakanin sa da man'utin sa saboda haka sai ka ce bismillahir rahmanu shine warfa ka kai rafa saboda ka yanke hukunci tsakanin lafzul jalala da arrahma ta fuskar li'irabi awin sib in ka gara ma kuma kai nasba bismillahir rahmanir rahim to can da kai rafa akwai takadirin mubtada shine yace mubtada an bi ma'ana bismillahi huwa arrahmanur rahim saboda haka yanzu arrahmanu khabarun ne li mubtada'in taqdiruhu huwa in kuma kai nasaba shine aunasiban mubtada an aunasiban lan yazhara to shi kuma sai ka kaddara masa fi'il sai ka ce a'ani ko amdahu bi ma'ana bismillahi a'ani arrahmanir rahima ko bismillahi amdahu arrahmanir rahima sai zanna a ti yanzu ya koma mafu'ulin bihi mansubun to shi yasa can Ibn Hisham cikin qat'urun nadawa ballu sada yayi wannan bayani yace waya juzu qat'u sifati al-ma'lumi mawsufuha haqiqatan aw iddi'an haqiqatan aw iddi'an raf'an bi taqdiri huwa wa nasban bi taqdiri a'ani aw amdahu aw azummu aw arhamu can an koma kadarun nan to shi bayanin da yake nan saboda haka ya halatta a yanke al-na'ati ta fuskar li'irabi da mi daga al-man'ut in kai nasaba to akan kaddara fi'ili ne in kai nasaba in kuma kai raf'a akan kaddara mubtada akan kaddara mubtada to shi yasa an karuwaito cewa an ji wasu sun karanta da alhamdulillahi rabbal alamin haka an ji kira'a alhamdulillahi rabbul alamina. To in kace alhamdulillahi rabbul alamin bi ma'ana alhamdulillahi a'ani rabbul alamina, saboda haka rabba ya koma maf'ulun bi. In kuma kace alhamdulillahi rabbu bi ma'ana yanzu ya koma khabar, alhamdulillahi huwa rabbul alamin, sai zan mubtada din sa muqaddar ne taqdiruhu huwa. To haza muhimmin jiddan, yana da kyau a kula da shi. Shi yasa sai an kula da abubuwa sosai. Eh, to saboda haka a larabci zaka iya cewa alhamdulillahi rabbal alamina rabbal alamina, in ka ce rabbi kai itibai, rabba rabbu kai qadai, kai qadai. To wannan sai a kula da shi sosai. To amma akwai sharadi. Shi Ibn Hisham cikin abinda muka karanta a kadarun na dakunje abinda yace, waya juzu qat'u sifati al-ma'lumi mawsufuha, sai in ya zan shi al-man'utu din, in kai qat'u din ko ka share shi ana iya gane shi, ko da na'ati ko ba da na'ati ba dai an gane abinda haka ne. Dan misali in kace bismillahi, ai kowa ya san Allahu ko ba haka ba, shine al-mawsuf. To sannan ya halatta ayi al-qat'u, na ya halatta. Amma in ya zan ba a sanin sa sai da al-man'ut, to bai halatta ayi qat'u ba, na ya zama wajibi kenan, sai ayi mi, sai ayi al-ittiba. To shi anna'atu sababi, dalilin da yasa aka ce koyau shi zai zo mufradi, saboda an kalle wani dalili ne, ya tsaya matsayin fi'ili ne. Domin da kace kadija ahurratani muntaliqun zawjahuma, to idan zaka in ka dauki muntaliqun zaka aza fi'ili ka jingina shi ga zawjahuma, kaga zaka ce me in talaqa zawjahuma, ba in talaqa ne zaka ce ba. Ko ba haka bane, haka zaka fada. To wannan shine dalili. Can da yace kuma atagu lamun sa'ila zawjatuhu, to dai bai kawo wannan, dai shine misalin da ya kawo na jami'i, saboda ka'ida abinda malamai suka ce suna koda jami'i ne to fi'ilin sa sai ka kawo shi mufradi, takka kawo shi jami'i. Illa fi lughati akalunil baragif, shine mai al-Imam al-Hariri yake fada a Mulhatul I'rab, wa wahidil fi'la ma'al jama'a ka qawlihim sarar rijalus sa'a wa in tasha fazid alayhi ta'a nahawishtakat uratu nashita'a, kana da zabi, wajibi ne ka kade ta fi'ili sarar rijalu, ba za ka ce sarunar rijalu ba, a'a sara kawai, shine wa wahidil fi'la ma'al jama'a, in ka kawo masa fa'ili wanda yake kuma fa'ilin nan jam'i ne, jam'ul muzakkar ne ko jam'u abin nan ne, jam'u takasiru ko jam'u qilla ko ya da yake, to shi fi'ilin wajibi ne a kawo masa. Shi yasa cha Allah yace qalatil a'rab, kaga qala akai ifradin sa, ko wa qala niswatun fil madinati, kaga ni aka ce kala shi ma aka yi ifradin sa. To shine wa in tasha fazid alaihi ta'a, sai ka duba fi'ilin, ay shi fa'ilin, idan jam'u takasiri ne to in kaga rama kana iya sa mai ta'un, in kaga rama kana iya cire ta. Shi yasa can an ka sa ta'un qalatil a'rab, can kuma sai aka cire ta'un wa qala niswatu. To kana da wannan zabi. To shi yasa shi anna'atu sababi an kace dole sai an, saboda yana wakilta fi'ili ne. To nan zamu dakata insha Allah, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa musu albarka. kuskure kuma Allah shi yafe. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.